أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سامو تاشي درسينا 48 أتكين كراتم منا نصر الورود على مراك السعود يو أشرين دبوكي غوطن جماد الآخر هجرات الدبودة اليهود دا 41 ودى تيدي دا أشرين دبيو غوطن بيو شكرا ta 2020 ta miladiya zamu tashi baiti na 248 ha yanzu muna cikin mabahithul amr al-amr na'am wannan mabahithin yana da sawo sosai a cikin mabahithul lugha na usulul fiqh na'am
bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd fa yaqul al-musannif rahimahullah والأرجم القدو الذي اشتركوا فيه وقيل إنه مشترك
نعم والأرجح القدر الذي اشتركوا فيه وقيل إنه مشترك يجي والأرجح أبن ديكي شيني ما في رنجاي أكان شن مسألة الأمر هل يفيد الفور أو يفيد التراخي to abin da yake rajihi alqadru alladhi yushtaraku fihi shine gurgudan abinda akai ishtiraki akan sa wato akwai alqadru almushtarak tsakanin alfawriya wat tarafi to wannan alqadru almushtarak shine abinda al'amuri yake nuna ba tare da yanke kan cewa lilfawr ba ko kuma litarafi bal alqadru almushtarak shine iqa'ul fi'l wa qila a wani kaulin kuma انه مشترك اكتي شيء الامر يدل على الفوريه ويدل على التراخي saboda haka ya zama to mushtarak saboda haka kun ka ayyana wanne ne sai ka samu murajjih dole sai da dalili amma biduni dalil fa huwa lafdhun mushtarak kaga ya zama to mujmal yana bukatar bayani a cikin mas'alar kaga kauli na nawa kenan kauli na kaga kace lil fawr lil tarahi lil qadr al mushtarak ko kuma mushtarak ne wa qila lil fawr aw al azm kauli na biyar shine aka ce shi al amr lil fawr aw al azm wato yana abin da yake fa'ida ayi abin wato a gaggauta aikata shi ko ayi azama akan za a yi koda ba ai ba a lokacin ya zaman to akwai azama akan za a yi wa in taqul bitakrarin fawiqun qad zukil in kuma kai magana akan cewa al'amru yadullu ala takrar yana nuni akan maimaita aiki ba wai marra wahida ba idan aka ce kai abu in kai sau daya ka wadatar ko kuwa wannan umarnin yana bukatar takrar sai kai ta yin sa ba sai kuma ko shi an sake sabunta maka umarnin ba wannan umarnin na farko ya wadatar to in kace al'amru yaqtadi takrar fawiqun qad zukin to an samu daidaituwa a cikin wayannan aqwal din gabaki daya guda biyar din na'am
yani
okay ni hanna jibaiti na biyu mana shi na biyu saboda yana da alaka da na wannan din eh dan da muka zauna ina karanta abinda wannan sheikh rahmatullahi alayhi sheikh Muhammad al-Mukhtar yayi sai nake na'am
يعني ان الارجحه الموضوعي له فعل الامر
شو ابن ده yake mafi rinjaye akan abin da aka sanya fi'ilul amr domin sa
ana qadru mushtarak fihi
shira shine wato gurgudo da akai tarayya a cikin sa
hadaran min al-ishtirak wal majaz
saboda gudun a samu al-ishtirak wal majaz domin ko wannan su khilaful asl al-ishtirak khilaful asl domin a ce an yi magana an kawo maka abu guda daya amma yana da ma'ana guda biyu wannan ba shine asalin magana ba haka dalika ai magana maimakon haqiqa a kawo maka majaz wannan khilaful asl to saboda gudun al-ishtirak da gudun al-majaz sai aka rinjaye da kan cewa al-qadru al-mushtarak gurgudo wanda ake tarayya a cikin sa shi al-amru yake bada fa'ida akan sa aka ajiye shi na'am
wal-qadru al-mushtarak
to ga mu zai mana tarifin me al-qadru al-mushtarak wannan gurgudon da ake tarayya akan sa
yace talabul mahiyya
shine neman abin da akai umarnin da shi talabul mahiyya neman wannan abu
min ghairi ta'arrudin li waqtin min fawrin aw tara'in,
ba tare da fuska, ba tare da bujira ga wato lokacin yin sa ba, ko cikin gaggawa ne ko cikin jinkiri, kawai an ce kai aiki yanzu ake so, ko ko za a jinkirta, wannan kuma wani abu ne daban. Kawai abin da ake nema almahiya bin ghairi ta'arrudin lil waqt. Horaka in kana neman dalala akan alfauriya ko akan attarahi, sai ka je ka nemo daga wani dalili, ba daga sigatul amr ba. Na'am.
Wa qila annahu mushtarakun bayna al-fawri wa al-tarahi,
qawli na uku shine yace innahu mushtarakun bayna al-fawri wa al-tarahi, shi al-amr lafazin an ajiye shi ne an yi mushtarak ne, yayi ishtiraki, yayi tarayya a cikin al-fawr wa al-tarahi, gaggawa da jinkiri. Haƙiƙatan, saboda dalalarsa akan kowanne daga cikin guda biyu ɗin, alfauriya wa tarahi, haƙiƙa ne, ba majaz ba. To wanne ne ba wanne ne ba, sai ka nemo dalili fil kharij, domin ya zamanto an samu bayan, tunda shi kamar yadda muka gani, kuma za mu sake ganinsa, al-ishtirak nau'un min al-ijmal, duk abin da aka samu ishtirak a cikinsa, to abu ne wanda yake an tattara ma'anarsa, ba a bayyana ba. Na'am.
Wa qila lil fawri aw al azmi wa in
taqul bi tikrarin fa wifqun, fa wifqun wa wafqun ko wifqun, wifqun de wafiqa, wifqun ne de ko shine mazdar din, ko kuma a shakl din ni yayi mun wifqun, kuma ina ganin wifq ai shine mazdarin, shine mazdarin ko wafiqa wifqu, wifqun. Allahu akbar, yanzu da na Sheik Ahmad Duniyan zai kawo maka baiti a kai tini tini shahid zai kawo maka na baiti kawai daga maganar Larabawa. Allah zai masa rahama. Al-wifaq wal muwafaqa wat-tawafuq wal wafaqahu wafaqahu wal wafqu min al muwafaqa bayna al shay'ain kalilta halubatuhu wafqu iyalihi ay laha labanun qadru kifayatihim la fadla fihi. Nan shi ya kawo shi bil fath, al wafqu min al muwafaqa bayna al shay'ain. To shikenan mu dauki maganar ne muktar sahiha, fa wafqu, to ni na wifqun ne a abin nan, zai iya zuwa wajahan ba, abin nan Feruza Badi kana ina can ko al kamusul muhit, yani na mun fada
yani
yana nufi
annahu qila innahu ay al-am li wahidin min al-fawr aw al-azm,
kuma an ce shi al-amr an ajiye shi ne akan ɗayan abubuwan guda biyu, ko gaggawa ko gaggautawa ko kuma azama akan za'i.
Al-azmu yadullu ala taqdim,
to al-azmu yin azama yana nuni akan gaggauta, akan gabatarwa.
Aw badalun min al-fi'l,
ko kuma wato yana nuni akan badali na aiki, kamar yadda ya gabata a ƙariban. Babu lamiyatul af'al, anya lamiyatul af'al ai ba zai kawo maka ba, ai tasarif din lamiya ba su tasarifin yawanci na af'al ne, bai kai na ba na tsammani a shi dai al-qamus shi ne. Babu na'am masdar ɗin muke so, wafqu ne ko wifqu? من الموافقة بين الشيئين كالالتحام، وفق عياله أي لبنها قدر كفايتهم لا فضل فيه كما في الصحاح، وقيل قدر ما يقوتهم، قال الرائي أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد bilfaji eh wannan nabiga ne ko ammal faqir alladhi kanat halubatuhu wafqa al'iyali falam yutrak lahu sabadu yuqalu ataituka liwafqi al'amr shikenan mu ci gaba wafqu din mu tafi a wafqu din wafiqa hatta yazinahu
ma'ana wani sai ne su
na'am fawafqun a fawafqun qad zukin wato at-tawfiq daidaituwar aqwal din qad ulim
wafqul iyali
o wafqul iyali kifayatuhu kifayatul iyal al-muwafaqa wal mutabaqa to ai shine ai ma'ana daddai ne ga bukatar sa ga abin da ya samu an samu tawafuki shine an samu mutabaka tsakanin bukatar iyalin da abin da yake da shi a hannunsa idan bukatar tafi abin da aka samu kaga kenan ya zamanto fakirin sosai kenan ai ka gani ammal faqirul ladhi kanat halubatuhu wafqa al'iyali akuyarsa da yake tatsan nonanta daidai abinda zai da iyalin suke bukata falam yutrak lahu sabadu bata bar masa wani saura bawa na madarar wa tafiqu ay sadaftuhu muwafaqan wa minat wa huwa min at-tawfiq
wa qawlun nadhim
na'am wa qawlun nadhim fadl an-nadhim
wa inna qul bi takrari wafqul qadzukin
na'am
yani
yana nufin
annahu ala qawli bi anna
ina zuwa fa wala ga fal murad bi wujud al-aql ala wifqi ahkam ash-shari'a ga wannan fa yana bukatar gaskiya tsaya a bincika shi dan tazo ga tazo da wifqi din kuma dubo mana lamiya din akwai ta ne anan sai ku dubo amma dai na san tasariful af'al kawai ke kawai amma dai wafiqa din tar a mu ci gaba na'am wa qawlun nadhim idan kuma muka yi ruko da cewa al'amuru yaktabi at-takrar yana hukunta wato maimaituwar aiki to fa wafqun daidaituwa na magana qad zukin shine an san shi na'am
yani annahu al-qawli bi anna al-amra yaktabi at-takrar
wato a bisa maganar cewa al'amru yana hukunta yana tabbatar da wato at-takrar maimaituwa
kama
yadda zai zo nan kusa in Allah ya so don haka in dai a haka ne to ittifaki akan kasancewa al'amru ya dullo alal fawriya zai zama to sananne ne a wajen malaman usul kasancewar al'amru an ajiye shi ne ga gaggautawa ko azama akan yin aiki
qawl al-qadi abi bakr al-baqillani
to shine qawlun al-qadi abi bakr al-baqillani
wal baji
da kuma abul walid al-baji
yuqti salat al-muwassa
a cikin lokacin sallah wanda yake al-muwassa an yalwata shi haka suka fada wato a cikin wannan mas'ala cewa idan aka ce ai sallah to al-amru yattabi al-fawr aw al-azm ko dai kai sallar yanzu ko kuma kai azama akan cewar za ka yi kafin lokaci ya fita na'am
akan kallo
na'am
azama a zuciya ka ko sai kai
azama a zuciya al'azm kullani me yace
wafiqa yace
wafiqa
dan yace
ai wafiqa fi'ilin ne wifqun ne ko wafqun eh gashi nan ka da lafiya lamiya ne wa afrid al-kathra fi ma min warith wa wali warim wa ri'ta wa mikta ma wa fikta hula wai latriki malamin mu ne malam sunusi mutumin agadas ne amma a madina yake a wajen sa ne lamiya shine wata ran yaje ya samu wani irin larabawan kauye din nan sai yake kawo masa irin wayannan baitukan na lamiya yace ka san wannan larabci ne ko ba larabci ne yace hada kalam Senegal kama wannan nan wa afridil kasra fi ma min warif wa wali warim wari'ta wa miqta ma wa fiqta hula to ga gani yace wa afridil kasra fi ma min warif amma wajen abin nan afridil kasra ala shudud fil mudari dan kiyasin sai zaman to mufto in kace wafiqa ya zaman to yafiqu to wannan ala shudud wa hiya thamaniya السادس وفق يقال وفق الفرس يفق إذا حسن كذا قاله بدر الدين ابن مالك تابعا لوالده في شرح التسهيل رحمه الله قال الشارع ولم يذكر ذلك في الصحاح ولا في القاموس وإنما قال وفقت أمرك تفقه بالكسر فيهما إذا صادفته موافقا ka bai faɗi shine bai faɗi masdarin ba ai shine dama ai sai abinda take yanda ka kawo batun lamiya yace ina san lamiya yawanci tasrifin sa bai shiga cikin musadir ba da al asma ya tsani akan siyagul fi'l na'am
to
mun gaba
eh marratin aw sla'in jala aw istakarru liftilahu man khala
na'am wa hal li marratin shin al'amr idan yazo ga marra ɗaya yake nufi idan in aka ce maka kai abu to in kai so ɗaya shikenan ka wadata ya wannan ya wadata aw iflaqin ko kuma an sake shi ne ba kaidi jala wanda yake ya bayyana aw takarruri ko kuma litakarrur ko kuma shi amr yana nuni akan maimaitawa اختلاف من خلا wannan sabani ne nau'in da suka gabata na daga malamai na'am
yani anna madhhabul malikiyya
wato yana nufi anan cewa madhhabar malaman malikiyya
anna fi'l al-amri mawdu'un lid-dilalati 'ala al-marrati al-wahida
cewa shi fi'l al-amr an ajiye shi ne domin ya nuni akan yin aiki sau daya
wa kadhalika huwa madhhabul kathiri min al-hanafiyya
haka nan ma yake shine matabar da yawa daga cikin Shafi'iyya, Hanafiyya da Shafi'iyya.
Lianu marrata hiya al-mutayaqqan.
Domin ita marra yi sau daya shine abin da yake ake da yaqini akai. Amma abin da yake sama da marra daya wannan muna shakka ko? In aka ce yi abu in kai sau daya bil yaqin ka aikata umarni. Kari akan wannan kuma yana wannan babu ba yaqini bane tayu kan jiya da wannan amr din ake nufin kara tayu kuma sai da akwai wani wannan kun ga dalilin istishab suke na'am jiya al yaqin shine kan jiya an kai sau ɗaya shikenan na'am
wa qala akharun
wadansu malamai kuma suka ce
innahu li mutlaqil mahiyya
shi amr an ajiye shi ne ga mahiyya ba tare da kaidi ba
la li takrarin wa la li marra
ba yayi nuni akan maimai ranko maimaituwa ba koyi sau daya
wa alayhi almuhaqqiqun
wannan akan sa wato masu tabbatar da masail na ilimi suke akai
wa ikhtara ibn al-hajj
daga cikin malaman maliki abu amr ibn al-hajj ya zabe shi
wa imam al-haramain
da kuma imam al-haramain a cikin shafi'iyya
wa alayhi
to akan wannan
al-marratu daruriyya
dan haka yi sau daya darura ne
wal ati biha muntasil
wanda kuma di yayi wanda di yayi wannan marar guda daya mumtasil ya aiwatar da umarni domin almahiyya ba ta samuwa da aƙalla min marra da abin da yake kasa da marra sai a ɗauke shi akan wannan mahiyar saboda ta har kasancewar ita ce larura ba wai don cewa ita ce abin da yake nuni a kai ba cewa kawai saboda ba wai almarra din ita ce madlulul amr ba a'a abinda marra take nunawa samar da mahiya in kuma ta samu shikenan laruratan ta samu na'am hujjar wannan maganar
annal amra warada fi shar'i litakrar
cewa al'amr ya zo a cikin shari'a litakrar ga maimaituwar aiki kama a cikin as-salawatul khams wa aqimus sala kaga wannan mustamir ne in aka ce ba za a ce dan mutum yayi sallah sau daya ba shikenan ya wadatar
wa warada lil marra
kuma yazo lil marra yi sau daya kamar hajji to hajji za iya cewa ai akwai a fi kulli amin ya rasulullah za iya cewa wannan hadisin qarina ce amma kaga shi kansa kasancewar ya tambaye annab sallallahu alaihi wasallam a wannan ya nuna kanta mafhumin sa a wajen lugha litakrar ne to amma annab sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyana masa kanta a lil marra alwahida والصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين صلاتي ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to wannan kaga sun ijma'i akan cewa wajibi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam marratan fil umr shine wajibi marratan fil umr
na'am
wal aslu adam al majaz
kuma asali shine babu majaz babu ishtirak
ko wajaba da'aluhu haqiqatan fil qadar mushtarak bainahuma
sai a san dan haka sai ya zama ya wajaba a sanya shi haqiqa a cikin gurgudo wanda aka yi tarayya tsakanin su
huwa aslul fi'l
shine asalin aikin abinda ake nufi kenan na'am
wa qala ba'dhum
sashin malamai kuma yace abin da yake bayar da fa'ida shine maimaituwar aiki wannan shine abin da shi an-nazim yake nufi da fadin sa awi takarruri ko kuma maimaituwa a cikin nashrul bunud yace ibn al-qassar yayi istiqra'in wannan daga zancen malik wato ya bibi maganganun malik ya gano cewa cikin maganganun malik al'amru litakrar
na'am
kaga irin wannan istikra din kenan wato Allah ya ji kan Sheikh Hamad al-Ansari lokacin babu idan ya tuna akwai matsala a cikin Fathul Bari haka zai dauki Fathul Bari din nan ya bi shi juz'i 13 ne yana bin sa har sai ya gano inda matsalar take wallahi haka malamin mu Sheikh Matar da yake shine ya koya musu Sheikh Hamad haka ya gaya mana yace yake to wannan kamar irin wannan istiqra ne kawai ya bi maganganun Malik akan wannan ya gano al'amru litakrar shine yanzu zaka ga mutun ya dauki yayi doctora guda daya amma wai haziqin dalibi kenan wanda zai ce zai dauki mu dawwana ya bibiye ta ya ga mas'alar mas'alar saddud dara'i yanda maganganun Malik akan saddud dara'i daga fatoyin sa a cikin mudawwana sai a bashi digiri kato doctorate akan wannan abinda matsala ce da wani malami zai dauke ta ya kwana bai yi bacci ba sai ya gama ya gano ta ya istiqra to a cikin waɗannan misal ɗin to wanda zaka ga a cikin kowace matsala sai ya dauki littafi yayi wannan to mu cikin littafin nan da suke ummahat wani tafi ne mutum za ka ga ya ɗauka ya karance shi min awwalihi ila akhiri ya ma fahimci ballan tarawai ka ce ka karanta shi min awwalihi ila akhiri akan matsala ɗaya kake duba ka gani kai ba hasin to ka gani saboda haka tasbihin su kenan idan jini ne tasbihin su yayi nafilar su yin wannan kuma yin wannan kamar nafilar daraki na'am
لكن مالك خالفه اصحابه في ذلك
سيدي مالك malaman mazhabar su sun saba shi a wannan sun saba da shi duk da an tabbatar da ra'ayin Malik kenan amma malaman mazhabar su sun saba masa abinda yastaqarra alaihi almazhab shine lil marra alwahida shine mazhaba ba za ka samu takrar ba ba za ka ce ya tabbatar da takrar ba sai da dalili kharij an sighat al'amr da sighat al'amr tadullu ala almarra na'am to hujjar mu wanda suka ce al'amru yattabi takrar da a ce bai zamanto litakrar ba ga maimaita an-nafs da zuwan an-nafs shafewar hukunci akan amr din da zai hanu bayan yin aiki domin aka riga aka yi aiki in aka riga aka yi aiki an gama ko saboda haka da ya za a yi aina kuma babu majal ga nasa aikin gama ya gama shi ne ba shi ai abin da suke nufi da cewa umarnin da aka ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wannan al'amur hal yattazi takrar uku idan mutum yayi salati sau daya shikenan na'am ai su abin da suke fada shine kan cewar babu wani dalili a cikin ayat da ya nuna takrar amma ita kanta sigatu sallu alayhi ba yadda duk takrar ba shine abin da suke fada kamar yanda aka ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum ayyaman ma'dudat aka fasa shi shahrur ramadan yanzu in shahrur ramadan in kai azumi sau daya shikenan ko kowane shahrur ramadan yazo zaka yi sigatu takrar akan wannan in yanayin ya samu? Yanzu so wanda ya sau daya ba ya yi ba? In wani ramadan din ya zo sai in wani ramadan din ya zo da me za a yi da me zai yi da wancan umarni sai a sake maimaita masa to bar dai mu makaranta mu ji na'am kuma har wa yau maimaitawa shine mafi galaba haka Sheikh Abdullah yace a cikin Nashrul Bunud
wa qawluhu
fadin sa da yace aw takarruri bil jarri afan ala marra lidayki talil marrati wa hal li marratin atfi akan wa hal li marratin aw li takarruri na'am
وقوله
اختلاف من خلا دي فدا
مبتدا
شيني خبره لبارن سمحذوب
تقديره
سا في اختلاف a cikin sa akwai sabanin wadanda suka wuce
ai mazamin al-usul
ai wanda suka wuce daga malaman usul
aw istakarru idha ma ulqa bi shartin aw bi sifatin tahaqqaqa
na'am
التكرر
مبتدا او التكرر ko kuma shi at-takarrur bari mu karanta shi daga nan ko kuma wato al-amr ko kuma at-takarrur din da ake magana tahaqqaqa yana tabbata ne idza ma ulqa idan aka rataye umarnin bi shartin da sharadi aw bi sifatin ko da sifa ويدل على التكرار اذا علق ان aka kayyade shi ne wanda kake fada da sharadi ko da sifa sifar umar idan umar din aka rataya aka kayyade shi da sifa ko aka kayyade shi da wani sharadi to at-takarrur ya tahaqqaq zai tabbata to za a iya dauka haka kuma ma da kuma ma wannan ma da na salawatul habs aka ce aqimi salatal yuduluki shams na'am التكرر مبتدا نعم
خبره
تحقق بالبناء للفاعل با تحقق بني تحقق فعليني ايه تحقق الف للاطلاق ايه واتو التكرر تكرري ميميتاوا تحقق يا تبتا اذا ما علق نعم
بمعنى حصلت حقيقته
معنى واتو حقيقة wato at-takarrur ya samu shi ulqa dinnan mabniyun lil majhul
wa na'ibuhu dhamiru fi'l al-amr
da na'ibun sa shine dhamiru fi'l al-amr ay idha ma ulqa fi'l al-amr bi shartin na'am
wal ma'na
ma'ana
anna malikan wa jumhur ashabi
cewa malik da jumhurin wato da ilahirin malaman madhabarsa da kuma malaman shafi'iyya sun ce shi al'amur yufidu takrar yana bada fa'idar maimaita aiki idan aka rataya shi da sharadi ko sifa sabani ga hanafiya da kuma sashen malikiya da masu fadi
innahu la yuzidu ma'ahum at-takrar,
cewa baya bada fa'idar takrar tare da su, tare da sharadin da sifa din. Su sun ce koda an allaka shi, an rataya shi da sharadi da sifa, la yuzidu takrar. Hanafiya kenan da ba'dul malikiya. Na'am.
Misalin
ratayar amru da sharadi, faɗin Allah ta'ala, fattaharu, in kun kasance masu janaba to ku yi wanka. To kaga wannan ya shi kayakta da takrar, tunda an rataya shi da ne da sharadi. Na'am. Misalin ratayarsa da sifa, faɗin Allah ta'ala, fattau aydiyahuma, as-sariqu, kaga wannan sifa ne, ay alladhi yasriq, wannan kamar an ce ne in yasriq sariqun fattau aydiyahuma, domin abin nan ismul fa'il da yake zuwa da sifa yana matsayin kamar sharadi ne, wato in yayi sata, mai sata in yayi sata to ku yanke hannunsa. Bai nuna so kaga wannan ya takarrar ko yaushe yayi sata za a yanke. Na'am. Da kuma azzaniyatu wazzani fazidu kullu wahidin minhu ami atajalta, ko yaushe yayi zina, ko yaushe tayi zina za a yi bulala. Dan haka tahara wanka sai ta takarrar, sai ta mai, sai ta rinka maimaituwa. Da yanke hannun shi ma zai maimaitu, da bulalar ita ma za ta maimaitu. Janabatu, janabatu, ko yaushe janabar, janabar ta janaba ne, ku gyara, ba jinaya bane. Ko yaushe janabar ta maimaitu, ko da satar da kuma zinar. Kuma sai a ɗauki abinda aka rataya shi ɗin nan da aka ambata akan, a ɗauke shi akan ya dullo alal marra bi qarina, da qarina, kamar yanda hajji ya zo bil istita'a, wanda aka rataya shi da istita'a cikin faɗin Allah ta'ala, walillahi alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Kaga wannan yatta bi takrar, shi yasa ma aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam afi kulli am, saboda haka a dauke shi alal marra yana bukatar qarina, sai da qarina. Na'am.
Wa in kanat al ayatu la sigara lil amri,
duk da yake dai ayar babu sigar umarni a cikin ta, ko ai babu sigar amr a cikin ta, walillahi alan nasi hajjul bait, ba sigar amr bane, tunda ala ne yazo, sai dai wajibci. Magana kuma da ake anan fa akan sigatul amr ne, dan kada ka kawo masa wato iradi, kace dan me za ka kawo wannan misalin, ana maganar sigatul amr.
Illa anna an ayata fi,
sai dai ita ayar fi hukmil amr, a hukuncin umarni ne,
bi ifadatiha ma yufidu,
domin tana bada fa'idar abinda amr yake bada fa'idar sa, shine wajibci. Na'am. Na'am. Wa dhakara ba'dul
usuliyyin,
sashen malaman usul ya ambata
anna mahallul khilaf,
cewa mahallin sabanin nan, wannan sabani ne ake magana ne, bi takrar aw al marra aw al qadr al mush aw al mahiyya, ko na'am,
bima ila kana shartu aw al sifatu,
mahallin sabanin shine idan sharadin ko kuma sifar,
kullun minhuma ghayra illa,
kowanne daga cikin su ba shine illar aikin ba.
Amma idan kana illatayn,
amma idan suka zamanto su ne illar,
kal ayatul mazkura,
kamar ayoyin da suka gabata,
wala khilafa fi ifadatihi takrar,
babu sabani a cikin cewa wannan yufidu takrar.
Zahirin kalam ba'dihim,
zahirin maganar waɗansu daga cikin malaman usul,
annahu la farqa,
cewa babu bambanci a cikin wannan, kun ji tafsiri da suka yi, cewa shi kansa al'amr din alladhi yufidu takrar idza ulqa bi shartin aw bi sifa, da sabanin idan ya zamanto sifar da sharadin ba illar fi'il, ba illar aikin bane, in suka zamanto su ne illar aikin, to la khilafa kan cewa yufidu takrar, kuma aka kuma dukkan ayoyin ai kaga illa ne. Wa in kuntum junuban fatahharu, illar wanka janaba, saboda haka ba wai sharadi bane, duk da yake yazo a sigar amr, amma ya zo ne a sigar illa, ita kuwa illa ta fi ƙarfin sharadi, sababi ce. Haka dalika wasariqu wasariqatu faqta'u al'illa as-sariqa, duk da yake sifa ce, kuma dama iktiranul wasf bil hukum ya dullu ala al-illa a cikin masalikul illa kamar yadda zamu zo mu yi shi a cikin usul daga cikin abin da ake gano illatul hukum iqtiranuhu bil wasf ya zamanto hukuncin ya hadu da sifa haka zalika az-zaniyatu waz-zani fajlidu shi ma wannan sifa ce amma ita ce illatul hukum illa to idan illa ne la khilafa kan cewa yufidu takrar na'am
kuma inna takarrura inda alqa'in kai bihi
sannan shi kansa takarrur din nan fa maimaituwa a wajen masu fadi da shi
wannan yu'allal bi shartin
koda ba arata ya shi da sharadi ko sifa ba
mahalluhu haythu la bayana li amrihi
a mahallin sa mahallin duk sabanin nan yanda ya zama to babu bayani ga umarnin
yusarribu ma yumkinu min zamanil umr
wanda yake zai hade abin da yake yiwuwa a cikin zamanin rayuwa baki daya
lintifa'i murajjihi ba'dihi ala ba'd
saboda a lokacin nan babu mai rinjayar da sashin sa akan sashi
wal intiraf bi qawlihi yumkinu al-awqati da anna awqati daruriyat al-insan
da kuma ihtirazi wato takaituwa da fadin sa wal ihtiraz wal ihtiraz wannan bi qawlihi dinnan akwai iskali a cikin sa aha kaga wannan wata magana ce wahtaraza laysa wal ihtiraz wahtaraza istinaf ne wahtaraza bi qawlihi ma yumkin abinda ya fada yastu'ibu ma yumkin wannan ma yumkin din fadin sa da yayi a gaba ya ihtaraza an awqati daruriyatin daga lokacin laruran mutum min aklin naci aw shurbin da sha wa nahwi dhalika wato shi na'am wa naw min hadda naw eh dai shi din ne ai wato idan idan ya zamanto kan cewa babu bayani wanda zai nuna kan cewar lokacin da aka nemi a yi aikin lokaci ne wanda yake rayuwa za a iya yin aikin a cikin wannan zarafin na rayuwa ga baki daya tare da cire abin da yake dole ana buƙatar a togace shi na larurar mutum kamar bacci da ci da sha da zuwa banɗaki da sauransu an san ba lokacin ne da za a yi aikin ba to idan abin da ya saura za a iya yin aikin a ciki to wannan shi at-takarrur din da ake fada a koda ba arataya shi da sharadi ba koda ba arataya shi da sharadi ba idan ya zamanto babu bayani na wannan lokacin to shi za ake magana akan takarrur amma idan akwai daga idan a cikin bayani za a gane kan cewa wannan muƙayyad ne da rayuwar mutum tare da togace abin da yake na larurat to wannan babu zancen takrar anan wajen yufidu marra wahida na'am
wa mimma yanbani ala mas'alatil khilaf fil amr
to daga cikin fa'idar wannan mas'ala ta sabani a cikin al'amr
hal yufidu takrar
shin al'amr yufidu takrar hal yufidu takrar shi al'amr hal yufidu takrar to ta'addudu sabab ma'a ittihadil musabbab wato wa mimma yanbani ala mas'alatil khilaf fil amr hal yufidu takrar shine to ta'addudu sabab shine mubtada din shine mubtada din ta'addudu sabab ma ittihadil musabbab mimma yanbani ala mas'alatil khilaf ka fahimta an fahimta wato daga cikin abin da yake ginuwa akan wato fa'idar wannan sabani na mas'alatul amr hal yufidu takrar shine wannan mas'alar ta'addudu sabab ma ittihadil musabbab ya zamanto sababi da yawa abinda kuma yake sababawa daya ne wato abu ne guda daya amma yana lahu asbab muta'addida
hal yata'addadu
bi ta'addudi sabab aw la shin al'amr hal yata'addad yana wato yawaita bi ta'addudi sabab da yawaituwar wato sababin nasa aw la koko baya yawaituwa kamar hikayatul adhani masalan
liman yaqulu bi takarrur mutlaqan
a cikin wanda yake cewa al'amr yadullu ala takarrur mutlaqan ma wajhul itlaq me fuskar mutlaqan din da yace me ma wajhul itlaq da yace hal yufidu man yaqulu bit takarruri mutlaqan, me yasa ya kawo wannan mutlaqan biduni qaid wa naqid nashar aw istifa, shine wajhul itlaq, yani biduni ta'alluq bil shart aw istifa, shine al-amr yufidu takarrur mutlaqan ba tare da qaidi ba.
Aw in ulqa bi sifatin aw shartin,
ko kuma an aka rataya shi da sifa ko sharadi,
ta'addadat indahu hikayatul adhan,
to shi a wajen sa ta'addadat indahu hikayatul adhan inda ta'addudul mu'adhdhinina, hikayar adhan yayin da masu yin kiran sallah suka yawa sai shi ma ya zamanto yufidu takrar, ko yaushe aka yi kiran sallah sai kai hikayatul adhan, saboda aka sai ka zauna kai ta hikayar adhan, saboda ya ta'addadu sabab mai mai hikaya ba, kana gamawa wani ya fara shi ma sai ka fara, shine ai wannan shine surar ta'addadu sabab ma ittihadul musabbab, ne al-musabbab din hikayatul adhan, al-sabab shine jin adhan, to al-mu'adhdhinun din suka yi yawa, to wannan ai wannan hikayar wanda yake shine musabbab din, haka su ma za su ta'addud saboda kace al-amru yufidu takrar, yana gaya maka samaratul khilaf a cikin wajen wanda yake cewa al-amru la yaqtadi takrar idan kai sau daya shikenan, amma wajen wanda yake cewa al-amru yufidu takrar, to yayin da aka samu aiki wanda yake ya ta'addadu sababuhu ma ittihadil musabbab, to wanda yace al-amru yufidu takrar mutlaqan ko yace in ulqa bi qaidi shart aw sifa, to sai zaman to sai kai tai, to shine sai shine ya kawo misalin ta da hikayatul adhan, samar wannan samaratul khilaf ne. Na'am,
kuma atshawa kenan,
kuma atshawa, kuma atshawa shi ma
wannan da kiran sallah.
Yanzu idan mun a cikin nan majalisin mutum ɗaya a tishawa, in wani ya sake sai a ce shi kenan ba za a yi masa ba? To amma dai shi ma wannan surar sa ne, ya ta'addadu bi ta'addudi sabab, wannan addu'ar za ka yi masa, to zaka ce al-amru yufidu al-marra, saboda haka in kai mutum ɗaya shi kenan, dan wani yayi shi ba za ka yi masa ba? So saboda me? Saboda al-amru yufidu takrar, ko ko ba matsalar ba ce daban-daban, amma dai dai ai umarnin ne guda ɗaya ne ko? Idan to ai shine yake cewa masu cewa akwai kaidi, ko masu cewa ma mutlakan babu kaidi, su za su ce dama ya takrar, amma masu cewa marra wahida ba. Ba shi ne ya sake maimaita is
kuma wani akan wanda aka yi, amma farko umarnin farko da aka yi akan wanda ya ci shawa, sai wani ya kare a cikin shi, an kare wani umarni,
shi kuma wani umarni ne akan nasa. Na'am, to ka kawo masa mafita. To na'am, wa man la fala na'am لقوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول, تو شيني فدن ناسا ومن لا فلا, تو ازي شرحه تا مانا ومن لا فلا يوا ومن لا يقول بالتكرار مطلقا شي كما فلا شي ونن فلا يلزمه. نعم,
وفي الفروع مسائل
a cikin furu'a, a cikin ilimin furu'a fiqhu, akwai mas'aloli wanda al-musabbab abinda aka yi sababin sa ya zamanto ya ta'addad, yana yawaita, yana zamanto yana yawaita ittifaqan, wanda babu sabani akai, a wani kuma a waɗansu masail din kuma abin nan sababin ya ta'addad, aikin yana yin ta'addudi, yana yawaita a bisa sabani, wato wannan misali ne kawai ya kawo na hikayatul adhan. A furu'a akwai su da dama wanda a waɗansu za ka samu ya ta'addad, yanzu kamar wanda ku kawo na atishawa ɗin, kaga shi ma ya ta'addad, a waɗansu kuma za ka bil ittifaq, wannan kamar wannan ai bil ittifaq ne, akwai a wani kuma wanda yake zai zama to ala khilaf
nazama
maryara maryara ba me sharhin tofa
lilla albab fi takmilihi
maryara yayi wake su a cikin takmil din sa takmil na qawaid al-fiqhiyya sahib nashr al-bunud ya cika shi fi sharhihi fandurhu to ka dube shi gashi nan qala maryara fi takmil in yata'addad sababun wal mujibu muttahidun kafi kafa lahunna mujibu kanaqidin sahwin wulughil walfida hikayatun haddin tayammu min bada wadhal kathiru wattaaddudu warad bikhulfi aw wifqin binassin mu'tamad waqad nazzamtu ma ta'addada ittifaqan aw ala khilafin biqawli wama ta'addudun fawaqfun qurra aw diyatun wa mahri ghasbil hurra aqiqatun wa mahru man lam ta'lami والخوف من بعد الخروج فاعلمي والخوف في صاء المصرات وفي كفارة الظهار من نفاية في وهدي من نذر وهدي من نذر نحر ولده غسل إن الولغي يرى بأدده حكاية المؤذنين والسجود تلاوة وبعد تكفير يعود قذف جماعة وثلث قبل أن يخرج ثلثا قاله من قد فطن كفارة اليمين بالله على لقصد تأسيس من الذي ائتلى وأنا سيعني فك انت نعم تابق أكل الشرحي هناك بيوش إن شاء الله سيعني وإذا جاء من الشرح انت نعم نعم مسائل ne ga sunan ya kawo su wanda yake yata'addadu sabab hal yata'addadu al-mujab aw la yata'addad sunan masail da dama sab wannan misali ɗaya kawai ya kawo na abin nan to minha gashi karanta daga ciki akwai yawaituwar diyar aljanin dan da ke ciki ko kuma al-ghurra ita wato bai wadda za a bayar al-ghurra ba
inda
ta'addud aljanin yayin da ya zamanto dan da ke cikin suna da yawa kamar wato idan aka yi barin mutum ya sababa barin ciki idan ya ɗa biyu ne to diyar za ta yi ta'addudi sai zamanto gurra kenan baiwa biyu za a bayar na'am
wa minha
al-aqiqa daga ciki akwai ragon yanka ragon suna inda ta'addudil walad yayin da ƴaƴan suka zamanto da yawa in ciki ɗaya ne na'am daga ciki akwai yawaituwar thuluth na dukiya bayan mutum ya fitar da thuluthin idan mutum ya yi bakancan haka idan mutum ya yi bakancan cewar zai fitar da thuluthin dukiya zai fitar daga cikin dukiyarsa abinda ya lizimci yake lizimtarsa shi ne thuluth ko mutum ya yi bakancan haka to shi ma idan ka fitar da thuluth din hal yalzam idan ka saboda yana yufidu ala takrar kan cewa to wannan sulusun ma sai ka sake fitar da wani sulusun wa haka za na'am na sulus ka fitar da sulusun dukiyarka bari mu ga abin da ya ce a cikin nan wal sulus min ba'dil khuruj fa'lami shine idan wanda yayi bakance cha zai fita daga cikin dukiyarsa baki daya abinda yake lizimsarsa as-suluth to wannan bakancen da kai hal yatta bi takrar in kace yatta bi takrar in ka fitar da suluth sauran ma kaga zai kace ai yana lizimtinka sai ka sake fitar da suluth shi ma kuma bayan wannan har sai sun kare kenan نعم نعم idan huyyatun bi tahiyatin fahayyu eh shi ma wannan gaskiya ne shi ma wannan shi ma wannan ta'addudu sabab ma tahajjul musabbab ko shi wani ya maka sallama ba zaka ce shikenan ai tunda ka a majalisin ka amsa so daya in aka zo ba zaka saki amsawa ba ulughul kalbi fil ina hal yata'addad bi ta'addudil kilab idan karnuka biyu ne suka zo suka yi lallage ɗaya ne za ka yi kokowa ai duk gashi na yana daga jiki wato shi ne wato kurinka wato abinda duk wanda yake nuna muku kan cewa ba wai kawai shaci faɗi malamai suke yi ba suna rabdin abubuwansu da ƙa'ida ne ko bai kamata ka ɗauki ƙa'ida a babi ba ka je ka rusa ta a wani babi in ka ɗauki ƙa'ida kace ka kai ga akan abin da kake al'amuru yatta bi takrar to aka ce maka to yalzamuka kaza to dole ka samu jawabi ba ka bugno ko ba ka ce a to yanzu kuma bana fadan wannan bana riko da wannan kaida abinda malami yake ta fada kenan Sheikh Muhammad abinda Sheikh Muhammad yake ta fada kenan yake cewa inda zaka gane wato rashin manhajiya inda zaka gane rashin manhajiya a cikin ilimi da kuma kan cewa ilimi mutum ba akan usul yake ba ba akan qawaid yake ba ka ga yi riko da ka'ida a babin ta a kitabut tahara idan yaje mu'amalat sai ya warware ta ko ga yi riko da ka'ida a cikin kitabul buyu idan yazo wajen aure sai ya warware ta saboda yana tafiya ne ba ala usul ba duk yana wani ya daga ciki ya tabbaru ruhas na'am al'amur ya tabi takrar ko ko ya tabi mutlaqul mahiyya wallahi ni dai sai in dauki maganar ibn al-hajib yafi mutlaqul mahiyya at-takrar qawl marra wannan sai ka samu wanda sai ka samu qara'in da qara'in zaka da qara'in zaka yi amfani ni dai haka nake ganin kamar ya fi hujjarsa tafi ƙarfi kuma ya fi watakila zai fi intizamin abubuwanka shine na wahalli marratin aw itlaqin jala ko itlaqin shine qala akharu innahu li mutlaqil mahiyya la li takrarin wala li marra wa alayhi al muhaqqiqun wa ikhtarahu ibn al hajib wa imam al haramain saboda wani lokaci zaka kuma zaka fi kubuta balantana kar a ce kana dili dali ne karina shi gane zai gaba ba za a yi maka ilzami ba a ce ka ɗauki ka'ida ka zamanto ka yi jumudi a kanta ka kasa fita masha Allah alhamdulillah dai muna ana fahimta da masail ɗin ko subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk